kungiyar dattawan Arewadi ta yi wa gwamnonin yankin kira da su sama wa makiyaya matsuguni sakamakon yadda aka ba da wa'adin su fice daga wasu sassan Najeriya. Ta bakin kakakinta Dr. Hakim Baba Ahmad, tana mai zargin cewa wasu kungiyoyi marasa kishin ƙasa ke ruruta wutan rikici domin cimma mummunan manufarsu. Shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin Arewa na Stura Ashir Sharif ya bayyana rashin jin daɗin sa game da yadda ake gana wa makiyaya da suka shafa gwamman shekaru a waɗannan yankuna azaba.
Daga wannan sati hudun da ya kama zuwa yanzu, ni a inda nake a kullun sai na samu waya daga mutane daga dazuzzuka a waɗannan yankuna, suna gaya mana yanda ake zuwa ana kashe dabbobin su. Wasu ma sun fara kamo hanya su baro garuruwan, ana tare su ana kashe su. Babu yanda za a yi kundin tsarin mulkin ƙasa a ce yana iya ba wasu mutane kariya, ba zai ba wasu mutane kariya ba. To kin ga wannan mafi alheri a gurin su shine su tattara su dawo. Su gwamnonin arewacin Najeriya, tunda a cikin su kamar gwamnan jihar Kogi da jihar Niger da gwamnan jihar Zamfara da kan sun ce suna da gurare za su iya tanada inda za su yi wa makiyayan nan matsuguni. Duk mutumin da yake tunanin cewa za a yi rashin adalci a zauna lafiya, ƙarya yake yi ko waye shi.
Game da musababin ɗaukan makamai da wasu makiyaya suka yi, Alhaji Tura ya yi ƙarin bayani.
A dubu mutanen da aka yi dinga yi wa kwacin dabbobin nan nasu ba, da ba su da wani abu da suka sani, ba su da wata sana'a, rayuwarsu gaba ɗaya akan ita wannan dabba ta dogara, aka kyale su ko haƙuri wani da ba su taɓa tuwata ba su, balle ta fi ƙoƙarin kwato musu haƙƙinsu. A ƙarshe ya yi sun zaɓa ki wannan hanyar mummuna.
A wani ɓangare kuma, gwamnan Bala Muhammad na jihar Bauchi ya ce ba wa makiyaya wa'adin su fice daga wasu sassan Najeriya bai dace ba.
About the herders and farmers clashing, you have seen what our police in the southwest are doing. Some of us told them with all modesty and humility, you are wrong.
Alhaji Yunus Ahmed Abubakar, dan majalisar wakilai mai wakiltar mazaɓar Yamma Tudeba a jihar Gombe na tarayyar Najeriya, ya yi maraba da kiran da kungiyar dattawan Arewa ta yi wa gwamnoni tare da ba da nasa shawara.
Wannan lamari da muka shiga ciki ma iya cewa to yana ɗaya daga cikin hanyoyi da Allah ke juya bayansa kuma ya nuna musu irin kurakurai da suke yi. Arewa yadda muke da ana zaune da makiyayan nan, gwamnatoci da suka shuɗe, muna da abin da ake kiransu grazing reserve. To nan za a shiga aiki. Akwai waɗansu gurare da ake kiransu burtoli. To duk waɗannan abubuwa aka wayi gari sun shuɗe, ba a lura da haƙoƙi na ƴan adam da suka kunshi wannan ƙasa ba. Ya kasance yanayin da Allah ya saka, wani guri ana rani, wani guri ana damuna. Kamar mu nan Arewa muna samun damuna ne a samu lema na ji kusan watanni ko huɗu ko biyar. To tunda ƙasa ɗaya ce Najeriya can kudanci, kuma sanda mu mun tunkari rani, to su can suna da lema. Saboda haka sai mutanenmu su garzaya. Bin wannan dai burtoli da kafa aje a yi kiwo. Mu nan Arewa mun saba in mutum ya zo da kiwon sa ma sai ka bar shi ya yi rani a gonarka. Damuna na faɗawa ya kore su, nan kuma kai ka sabu ribar taki. To duk wannan al'adu an watsar da su. To alhamdulillahi bai kai ma sati ɗaya ba, gwamnonin Arewa gaba ɗaya dukkansu sun amince cewa wannan yawace da aiki wanda ake kiran shi open grazing yanzu suna ga sun raja a cewa to wannan tsari ta rugar shi da su bi, domin gwamnatin tarayya tana shirye, kuma gwamnatin tarayya ta bari duk wanda yake so ya yi. Saboda haka mafita a nan, da tare da kuma kira da wannan dattijan Arewa suka yi, ai kira ne wanda yake kan turba.
Tun bayan dawowa tsarin mulkin demokradiyya a shekarar 1999 ne aka fara samun rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya a Najeriya, lamarin da baya rasa nasaba da shigan gonaki da shanu, abin da ake ganin yana neman gagarar gwamnati ta hanyar tsananta matsalolin tsaro. Duk kokarin ji ta bakin gwamnati akan matakin kare rayukan makiyaya da ke ficewa daga sassan da aka ba su wa'adin su fice din ya ci tura. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.